بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من مع الله سبحانه وتعالى وجوديا ليساك تارامو أولا رانا تلادي ranar da muka saba yin karatu na mako idan bayan gajeren hutu da muka yi na watan Ramadan na shekara ta 1446 yau insha Allah za mu ci gaba kenan da karatun mu duk sati duk rana da cewar ladi akwai littafi mai girma littafi mai daraja Riyadu Salihin na Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala shine wanda muka kammala da izinin Allah madaukakin sarki Allah amfanar da mu da shi yau insha Allah zamu tashi sabon littafi wanda yake shine kitabut tauhid ko kuma hashiyatu kitabut tauhid idan an ce hashiya shine gajeren sharhi zamu iya cewa sharhi aka ce sharhu kitabut tauhid kamar yayin wadi to mai da aka ce hashiya asalin hashiya shine wannan dan tazara da yake nan inda babu rubutu kun kuka diba din kaga littafi sai ga an bar wuri nan haka wannan shine hashiya to kenan malam a kitabu tauhid zai dan rub mana wasu bayani gajeru to amma ina ganin malam Imam Abdulrahman ibn Qasim yayi haka ne tawadu'an mana kenan mafiya malamai dan tsoron Allah da kuma tsantseni da kuma neman Allah subhanahu wataala ya gyara musu aiki idan sun yi aiki babba ma suna ya maida shi karami dan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukansu kuma dan kan riyata shiga ciki ko kuma girman kai to shi yasa sai malai ya ambace shi idan kuka ji ba za ku ga hashiyar kitabut tauhid wanda yayi shi shine Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim al-Hanbali an-Najdi littafi ne wanda anan sosai a nan an murraba shi da yawa wajen ya kai 1000 ko 100 ruwa haka to littafi ne wanda yana da muhimmanci musamman kuma idan aka dauki unwanin mana kenan matashiyar littafin shine littafi na tauhidi dan ganci tauhidi kuma shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma wannan tauhidi shine allazi huwa haqqul lahi alal ibad malam sai ke bance shi wannan littafin yana daga cikin mizan shi mana abin da yake bantu da shi shine tauhidi ya kashi 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 to daga cikin kashin sai dauki tauhidin wanda yake shine yahi muhimmanci za a ce ko kuma shine tauhidin da aka samu turjiya tsakanin bayin Allah da kuma annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko zuwa ga bayin shi shine tauhidin da ake samun matsala shine tauhidul uluhiyya abuta tama Allah shi kadai amma tauhidin cewa Allah shine mahalicci shi yayi sama tauhidul rububiyya shi yayi kasa shi yayi ruwa shi yayi kaza shi yayi iska shi yayi halice mu to waɗannan da waɗanda suke musulmai da wanda ba musulmi ba hatta kafuran Makka sun yarda da wannan Allah ba mu labara cikin Qur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna la wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'an la yaquluna la abubuwa jiyawa Allah yace in ka tambaye su za su ce Allah ne waye sama Allah waye ruwa Allah waye kaza Allah to wannan tauhidin bai da matsala wani ma ba musulmi bane amma ya yarda da shi sai tauhidi na sunayen Allah da sifofin shi Allah madaukakin sarki ana kiran shi ne da sunan da ya sa ma kanshi subhanahu wataala ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da wannan sunan kuma haka idan siffa ce sai wanda Allah ya siffanta kanshi ko manzon Allah ya siffanta shi amma haka kawai mutum bai kamata ba ya je dauko wani suna tana yawa akwai tawaya a ciki to shi kuma Allah ba a jingina mashi ta waya da wani gajiyawa da wani nakasa da wani rashin kyau duka ba a jingina mu Allah subhanahu wataala. To tauhidin na uku shine tauhidul uluhiyya, kadaita Allah shi kadai. To anan ne mutane suka riki wasu abubuwa wanda su gama su da Allah subhanahu wataala, wasu ma sai suke tunanin cewa ba su da tsarkin da za su kirayi Allah kai tsaye, kenan dole sai ko su kirayi wani shehi ko su kirayi wani wali, tunda shi wali yana da tsarki, to shi wannan walin sai sada su da Allah. To kaga wannan shine tsantsan shirka. To shi yasa aka samu matsala, tunda dukkan annabawan da Allah ya ko, tun daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu alaihi salam har zuwa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, in kaga an samu rikici to a wannan tauhidin ne. To haka kuma koyau ko gobe duk lokacin da mutum zai tsaye tsayin daka ya ce ba a kiran kowa sai Allah, ba a neman agajin kowa sai Allah, ba a bauta ma kowa sai Allah, duk abin da yake na Allah ne, Allah kadai yake ma, to sai ga a ce to shehu shi kuma ha meye amfani shi, ko kuma shehu yana da tafaɗa shi, ko kuma malam wane ai shi ma yana iya sawa ko yana iya halittawa ko yana iya kashewa, to kaga an bar layi. To malam Imam bin Abdul Wahhab a lokacin da ya rubuta wannan littafin, lokaci ne wanda mutane sun yi tsanani wajen shirka, ana bauta tama kaburra, ana bauta tama mutane, ana bauta tama itatuwa, ana bauta tama aljannai, sai ga ya dauko ma a ce ya dauko tauhidur rububiyya ya ta bayani, ya dauko tauhidur asma wa sifat ya ta bayani, kawai kai tsaye sai ya tauhidi na uku shine tauhidur rububiyya, dan mutane su san wane ne Allah subhanahu wataala, dan wannan shine abin da zai kare imani na mutum. Duk abin da zai mutum zai in bai bar tauhidi aikin banza ne yake, kai sallah kyakkyawa amma kai mushriki ne, kaga kenan ita shirka kuma tana ruguza aiki, kenan kamar kama kana wahala. Kai azumi mai kyau, kai karatu mai kyau, kai haji, kai umara, kai biyayya ga uwaye, duk abubuwa na ibada kai, to amma sai aka same ka kana kiran wani Allah ko kana zura ga wani Allah, kaga ayyukan ka sai su lalace, tunda ita shirka tana lalata aiki. Ko babu zunubin da Allah baya gafurtawa kamar shirka da Allah, idan mutum yana raye to wannan yana da dama, kai shirka ka tuba Allah zai gafurta maka, kai shirka baka tuba ka mutu wayazu billah to wannan Allah bai gafara. To shi yasa hatsarin mutum ya shirka da Allah, to shi yasa ya zama to abu mai muhimmanci, abinda zai nuna mana babban muhimmanci na wannan littafi shine abinda yake karantarwa, shine tauhidin Allah. To wannan kuma zai zamanto abu wanda yake sananne ne yau da gobe, musamman mutane da suke rayuwa a irin rayuwa irin tamu ta yanzu, lokacin da da'awa ta sunna ta zo, izalatul bid'a wa iqamatus sunna, lokacin ana bauta tama wasu wanda ba Allah ba, ana bautan waliyi, ana bauta kaza kaza, wasu bayan Allah a Nigeria sai suka yi wata kungiya aka wanda bid'a tsaye da sunna, to aka ta gwagwarmaya mutane babu abin da suke dogaro da shi kamar abin da ya wuce wani laya ko wata kibugo ko wani rubutu da za su sha ko wani rubuce-rubuce ko wani kahi ko wani kan gida, abubuwa iri-iri na tsahi, kuma malamai ne suke da sunan malamta, sai a ce ai kariya ne, ko kuma a wannan tsayawa mutum ya waye tsaya da kanshi, mutum ya nemi kariya, mutum ya yi taimako, malamin shi kanshi in ka je wajen shi sai ya ce taimako ne ake badawa, shi kuma shirka da Allah ne, kuma aka kira shi malami alhali malam boka ne. To haka yake ta gwagwarmaya. Amma inda za a ce mutane ka zo ka ce musu waye ki sama waye kasa waye kaza, sai su ce duka Allah ne, bi sunan Allah, bi sun meye sifa Allah, duka wasu za su iya faɗi, amma ka ce musu ba a bauta tama kowa sai Allah, to anan magana take. To shine malam sai wannan littafi mai girma, littafi wanda yake mai daraja, wannan littafi yana daga cikin littafai wanda suka yankon jini ga wanda suke masu shirka da Allah, saboda abin da yake karantarwa bauta tama Allah shi kadai. Yana daga cikin abubuwa da shi Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab wanda shine mai littafin shi ma ya yankon jini, saboda mi ya ce ba a bauta tama kowa sai Allah, ba a neman agajin kowa, Allah kadai ake ma abin da shi bauta, haƙƙin Allah a ba Allah. To shikenan sai zamanto mutane ana rubuce-rubuce, daman wanda suke da alaka da shehunai, wanda suke da alaka da waliyai, wasu na bauta tama kabarruka, wasu na bauta tama wani abu, sai suka yi ta a kan shi, ake ta rubuce-rubuce, sai a ce ai wannan wahabi ne, in an ce wahabi ma'ana kenan kamar mutum ɓacacce wanda ya bar hanya ya huta daga musulunci, wasu ma su ce kafiri ne, wasu su ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu su ce kaza, irin sufofin da ake faɗi ma yin izala kusan irin wannan sufofin ne, ba sa san iyaye, ba sa san kaza, ba sa san kaza, ba sa san kaza, saboda mi? Saboda wannan tauhidi da kowa sani. Ko kuma wannan tauhidi zamu karanta. Ilimi ne mai dimbin yawa, ilimi ne mai daraja. Shi yasa ya zamanto mutane da yawa ba sa karanta akida. A kowanne suke mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in mutum bai nutsu ba game da ibada da yake ma Allah, idan mutum bai horu ba wajen sanin Allah da manzon shi, to idan ana karanta tauhidi sai kaga shi ma sai ya samu matsala, saboda akwai abubuwa da yake wanda sun saba ma addini, akwai abubuwa wanda yake yi wanda sun saba ma karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi aqida. Ita kuma aqida idan mutum ya kudurta ta, in dai da gaske ne Allah da manzon shi su ne suka ce a kudurta su, to kasancewa ko ka rayu ko ka mutu a haka zaka tsaya. In ka sake ka sake, to kenan zaka fada daga cikin wayyazu billah wanda Allah baya so, ko kuma makiya addinin Allah, mabiya shaytani. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Wannan litahi wani malami daga cikin malamai wani lokaci yana malamai suke bada bayani yake ta zagin Abdul Wahhab mai litahin, shi labarin shi kawai shi ai wahabi ne, ai kaza ne, makiyin Allah ne, makiyin manzon Allah ne, baya son shehu ne, baya son waliyai, saboda yayi bayana, yayi magana akan tauhidi, sai samo litahin wannan sai cire bangon, wannan bangon gaba daya cire su inda ke da sunan shi, ga da yanzu nan sai aka ta ta'alif Sheikhul Islam Muhammad bin Al-Wahhab, sai cire nan kenan, zuba san litahin wane ne, sai kai mushi tungurrumu haka, sai ce mushi malam karanta litahin nan, yake karantawa, yake karantawa a farkon shi بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال الله تعالى وقد ربك الا تعبد الا اياه يتسى يجي واي غني تو سي ga malittahin ai kawai ayoyi ne da hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce mushi me ra'ayinka game da wannan litahin sai ce a wannan litahin ne mai kyau ai wannan mutumin da yawa da litahin mutum ne mai tsoron Allah sai ce ai wannan shine Abdul Wahhab da kake cewa litahin shi ne wannan wanda kake gani shine ake cewa makiyin Allah baya san manzon Allah baya san kaza baya san kaza yace litahin shi ne sai ce in ko haka ne lalle mun hudi mushi manganu wanda basu dace ba to irin wannan manganu sune lokacin da ahli sunna suke magana akan tauhidin Allah cewa shehunai an ba su haƙin Allah an ba wasu waliyai haƙin Allah wanda bai dace ba ba neman agajin kowa mutun zai hadi yace shehu mutun wani abu ya same shi yace shehu mutun ya kawo dukatun abu ya rataye a gidan shi yake kare shi ko a shagon shi ya tsora wani hoton shi yake kawo ciniki shi yake kawo kaza aka ce wannan shirka ne sai a ce waɗannan kenan ba sa san annabi ba sa salata annabi ba san haƙin iyaye ba suna zagin manzon Allah ba sa kaza ba sa kaza saboda mi sharri ne ka a saurare su ahli sunna wal jama'a haka da'awa ta yi ta tahiyya to shi yasa tauhidi yana da muhimmancin gaske duk a rayuwar bawa bai imani in dai ba karanta tauhidi ba to gaskiya da saura akwai abubuwa da yawa wanda za su kubce maka daga cikin abubuwa da ake hodi ma shi wannan Muhammad bin Abdul Wahhab wani malami shi dan jahilci cewa ma yayi shi ya lalata Ibn Taymiyyah wai Muhammad bin Abdul Wahhab ra'ayikan shi ne ya kawo lalatattu saboda ya ga Ibn Taymiyyah malami ne yayi littafai iri-iri kala-kala fanni daban-daban sai ce wai Muhammad bin Abdul Wahhab shi ya lalata Ibn Taymiyyah shi kuma tsakanin su ma kusan shekaru 100 nawa shekara 500 ko shekara 600 tsakanin su Ibn Taymiyyah ma an ahe shi har ya mutu an yi shekara 100 200 300 400 500 tukwana aka ahe Muhammad ibn al-Wahhab wa amma shi malamin dalilin kiyayya da irin wannan tauhidi sai yake cewa wannan bin Abdul Wahhab shi ya lalata Ibn Taymiyyah shi sai ya haura ayyukan shi to kun ga wannan duka manganu ne wanda ake babu dalili a ciki shi Ibn Taymiyyah an ya mutu a shekara ta 700 hijira da 28 shi ko Muhammad ibn al-Wahhab shekara 2006 kaga tazarar da yawa ce wani shekara kusan 600 tsakanin su amma dai sai ake hada su saboda ni shi wannan ya gogurmaya da yan bid'a shi ma wannan ya gogurmaya da yan bid'a ya gogurmaya da shirka akan tsira tauhidin Allah shi ma wannan haka amma aqida sai ta zama to daya kuma inda mutun zai karanci abinda aka lakama shi wannan ibn al-Wahhab zaga irin su gumi Allah ya gashi rahama su ma haka akai ta gaya musu ba sa san kaza ba sa san kaza ba sa san kaza shi ko Ibn Taymiyyah inda Allah ya taimake shi wanda duk duniya a dai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan ka samu kamar shi sai an tona saboda wani litahi da ya rubuta Saiful Masnul ala shatim Rasul ya rubuta littafi yace zararren takobi ga dukkan mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan hukuncin shine kisa, koda ya tuba yace sai dai tuban shi amfane shi a gobe kiyama, amma a nan duniya in dai mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin shi kisa ne. A cikin littafin gaba daya sanin darajar manzon Allah, sanin wane ne manzon Allah, wane ne ɗan gidan shi. To shi yasa mutum sai dai kawai a baki haka jahili sai ce Ibn Taymiyyah baya san manzon Allah, Ibn Taymiyyah bai kaza, saboda me? Dan ya karanta tauhidi. Haka shi ma Muhammad bin Abdul Wahhab. To kuma su wane ne suke wannan irin mutanen ne da suke so suna da mutanen su tsararru wanda ake so a ba su haƙƙi din ma na Allah ko kuma haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Idan an ce ba haka ba, sai su ce ba a san waliyai ko kuma ba a san shehunai. To kaga shehu bawan Allah shi ko duk wani haƙƙi din dai na Allah ne, to ba a ba kowa sai Allah shi kadai, ko da annabi ka ba ma ko kuma wani mursali ko wani mala'ika wajen daraja, to balle kuma dan adam. Kaga wannan su ne masu daraja, annabawan da Allah ya aiko ya zabe su, to ko su ba ba su haƙƙin Allah, balle kuma a ba wani bawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Safa ta bakwai in kuka diba nan ne muqaddima, wancan nan duka an yi rubuce-rubuce ne akan yabo da shi Muhammad bin Abdul Wahhab da tarihin yanda ya rayu da yanda ya mutu. Kana wannan ba shi mun muta zan magana akan shi. Zamu zo muqaddima gabatarwa wanda shi wannan ma littafin da zamu karanta shi malamin da yayi hashiya shine kenan Abdurrahman bin Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hanbali An-Najdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardin. Fajta bakwai. Ai an ga wurin go. Inam. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine yake tsaye akan sama da ƙasa, Al-Qayyum. Wanda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين لا شيدا للي الله مدوكتين سركي باب ابن بوتا اكن cancanta sai shi wanda shine ubangijin mutanen da da na yanzu duka Allah shine na farko da na karshe واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين yace kuma na shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Abdullah manzon Allah ne, kuma Allah ya aiko shi dan a tsantsanta bautar da za mu Allah a kare ta Allah shi kadai, at-tauhid. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman kaseeran ila yawmiddin amma ba'du. Fa inna kitabut tauhid yace bayan haka shi wannan littafin kitabut tauhid yace allazi allafahu shaykh al-islam Muhammad bin Abdul Wahhab ajzalahu Allahul ajra was thawaba laysa lahu nazir yace wannan littafin kitabut tauhid wanda ya rubuta shi allafahu ya rubuta shi shine Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya kwarara mishi lada shine mana ajzalahu Allahul ajra was thawaba da kuma duk wani abu wanda yake na sakawa Allah ya saka mishi da alheri yace laysa lahu nazir fil wujud yace wannan littafin ni ban ga ba irin shi kana mallam Abdurrahman bin Muhammad shi yake bayani yace qad wada'a fihi at-tauhid ya rubuta tauhidi a cikin wannan littafin allazi awjabahu Allah wanda Allah wajabta shi ala ibadihi a bayan shi wa khalaqahum li ajlihi kuma Allah ya halice su dan tauhidi wal ajlihi arsala rusulahu kuma dan tauhidi ne Allah ya aiko da manzannin shi wa anzala kutubahu ya sabkar da littafin shi wa zakara ma yunafihi kuma shi kenan Muhammad bin Al-Wahhab a cikin littafin ya ambata abin da yake kore tauhidi mina shirkin akbar shirka babba wanda mutum ma zai huta daga imani au yunafi kamalihi alwajib ko kuma abin da zai nu kore cikar tauhidi mina shirkin asghar da shirka karama ita ce riya wal bid'i da bid'o'i wa ma yaqrubu min zalika au yuwassilu ilayhi ko kuma abin da zai kusantar da kai zuwa ga bid'a ko shirka karama ko babba ko kuma abin da zai kai kama kacokan hayya zuwa shirka ko bid'a ko kuma shirka karama fasara badi'an yace sai zaman to goni kaman kenan yayi wani abu wanda shi ya kirkire shi fi ma'anahu a cikin ma'anar wannan littafin lam yusbaq ilayhi wanda babu malamin da ya rigaye shi wannan yabo ne da kuma jinjina ga shi malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace ilman alaman lil muwahhidin sai zaman to kaman wata tuta ce ko kuma idan kaga in kana so a ce ma masu tauhidi waye shugabansu to shine wannan littafin kitabu tauhid kuma wanda ya shine Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan alamu shine yace wa hujjatan ala al-mulhidin kuma hujja ne ga wanda suke makiya Allah wanda basu imani ba da Allah da manzon shi al-mulhid kusan shine wanda ma bai yarda da Allah ba kwata kwata washtahara ayu ishtihar yace wannan littafin ya shahara kwarai wa'atafa alaihi talaba kuma daliban ilimi sun kewaye shi wajen kulawa da karanta shi da kuma yi mishi sharhi da kuma sanin ma'anonin shi kamar yadda muke a yanzu yace wasara al-ghalib yahfazuhu an zahar al-ghalib yace da yawa daga cikin dalibai ma suna harace shi zaga mutum ya harace shi kamar yadda ake harace sura al-fatiha ko qur'ani yace wa amman naf'u bihi kuma shi wannan littafin Allah ya mishi albarka ai ya zamanto amfani shi ya shafi kowa wa tasadda li sharhihi yace kuma diyawa sun mishi sharhi wa ta'liqa alayhi jama'atan min al-jahabidatil nubala wasu kuma sun yi ta'liqi kenan wasu yi sharhi wanda ke mai hargo ta'liqi kuma shi ma kamar dai hashiya ne mutum ya dan rika rubutu haka abinda ya shahara na ma'anoni jahabiza su ne kamar ka ce manya-manyan malamai ko masu kaihin hankali nubala yace wa awwalu man tasadda li sharhihi wa ajada farkon wanda ya sharhin littafin kitabut tauhid kuma ya kyautata wajen sharhin shi hafiduhu yace shine jika Muhammad bin Abdul Wahhab al-Sheikh Suleiman bin Sheikh Abdullah kana shi yayi shi Abdullah bin Abdul Wahhab jika shi yawara sharhi shi wannan littafin kitabut tauhid yace summa halzabahu wa kammalahu hafidahu aidan sannan kuma mishi tahzib menene tahzib kawo misali kai littafi kuma sai ka dawo ka rika bi kana rarrage wasu abubuwa a daidaita shi inda ya kai safaha 100 to sai ka mai doshi ko 80 ko 70 kana an ƙara inganta shi abinda ya kamata a gyara a gyara abinda ya kamata a daidaita a daidaita yace bayan haka nan kuma sai jikan shi zo ya cike ya kammala littafi yace Sheikh Abdurrahman bin Hassan wa abraza fihi ma min al-bayani yace dukkan su sun hutar da abubuwa na bayani ma yan bazai an yurja ilaihi abinda ya kamata mu je mu leka shi wannan sharhi da suka yi yace wa allaka alaihi aidan Sheikh Abdurrahman hashiyatul mufida sannan kuma akwai Sheikh Abdurrahman shine wannan littafin da muke karantawa hashiyatul kitabut tauhid shi kuma ya mishi hashiya ita ma mufida yace mai amfani wa allaka alaihi tilmizuhu Sheikh Hamd bin Atiq akwai kuma dalibin shi Abdurrahman kenan bin Muhammad Al-Qasim shi ma kuma dalibin shi sai yazo shi ma ya dan yi sharhi akan ita wannan hashiya dan wani taliki kadan mana kenan dai nan malai yana so ya nuna mana cewa littafi ne wanda malamai sun kula da shi yace wa tilmizuhu da kuma dalibin shi Sheikh Abdullah Aba Batil wa ghayruhum da wani su wal shiddati i'tina'u bi hadha sifr al jalil yace saboda kulawa da wannan littafin wanda yake mai girma tataffaltu alaihi yace ni ma sai na dan kawo wani abu wanda yake na dan kadan wanda bai da yawa yace bi wani hashiya mukhtasira zan dora mishi wata hashiya dan bayani dan kadan kuma takaitacciya muntakhaba wanda na zabo ta mimma abrazuhu abinda suka bayyana kenan ma yana bayanin shi ma zai dan leko littafin sharhin da aka mallaka littafin sai shi ma yazo ya dan yi bayani kadan ya bada gudunmuwar shi yace tashilan litullabi dan in sauƙaƙa ma dalibai wajen karanta shi wannan littafin da kuma fahimtar shi mutawakhiyan yace kuma ina mai niyya ko kuma ina mai nuhata fiha a ciki ma yulqini ashyahuna abinda kuma shehunanmu za su bada bayani ko kuma za su zo da shi yace shehunmu Abdullah bin Sheikh Abdul Latif da kuma Sheikh Sa'ad bin Sheikh Muhammad bin Atiq wa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ibrahim bin Abdul Latif wa ghayruhum yace wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim kenan nan duk abinda yake na karhi abinda yake na dubara ga Allah ne mana kenan yana roƙo ga Allah subhanahu wataala ya taimaka mishi wajen sharhin shi wannan littafin da kuma bayyana ma'anonin shi jama'a masu girma abu na farko wanda zamu fara da shi shine at-tauhid shi tauhidi shine duk kadaita Allah wajen bauta shi ake cewa tauhidi, wanda shi kuma tauhidi Allah subhanahu wataala bai karba kowane aiki sai da tauhidi. Yanzu misali mutum ya san yanda ake abubuwa na sallah da littafai daban-daban, in dai ba littafi bane na aqida, to har yanzu wajen aikin kai samu karbuwa dole sai ka samu aqida lahiyayya, aqida mai kyau, shi sana daga cikin manyan abubuwa. Kuma shi tauhidi yakan sa Allah subhanahu wataala ya ma mutum kankara zulmi, daga cikin muhimmancin shi dalilin hadisul qudsi, hadisi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ya kai bawana inda zaka zo muni da kwatankwacin kasa zunubi, amma sai ka zo muni baka yi shirka da ni ba, to Allah ya ce ni kuma zan zo maka da gafara kamar sama da kasa. To wannan fadala ce da kuma muhimmanci na tauhidi. Akwai Imam Hafiz bin Rajab Al-Hanbali yake cewa la salaha lil qulubi hatta tastaqirru fiha ma'rifatullah, baiwa zuciya ta nutsu sai akwai san Allah da kuma sanin Allah. In baka san Allah ba to ya za a yi? Shine malamai suka ce wanda yahi sanin Allah to yahi kowa bautata mu Allah. To in baka san Allah ba ya za a yi ka bautata mishi? Idan baka san Allah ba bin umurnin shi zai zamanto maka wani abu ne wanda in ka ga dama, amma inda ka san Allah matuƙa sani to lai tabbas zaka bi umurnin Allah, ba zaka sa'a mu Allah ba subhanahu wataala. Yace kuma baiwa ka girmama Allah sai ka san shi, yace kuma baiwa ka so Allah sai in ka san wane ne Allah subhanahu wataala, yace kuma baiwa ka ji tsoron Allah kuma sai ka san waye, yace kai baiwa ma ka dogara da Allah sai ka san wane ne Allah da kuma irin aikin da yake subhanahu wataala. Yace kuma tauhidi bai haƙiƙa shi batta tabbatuwa sai mutun ya san ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shine malamai suke cewa annafi wal isbat, sai mutun ya kore mutun ya tabbatar la ilaha babu abun bauta duka kowane ne duk duniya, kenan ka kore waɗannan gaba daya sai ka ce illallah sai Allah, kenan ka tabbatar. Kenan shine malamai suka ce babu abun bauta akan cancanta sai Allah, saboda akwai abun bauta daban-daban, wasu na bautata ma wata, wasu na bautata ma rana, wani icce, wani mala'ika, wani mutum, to kenan waɗannan duka abun bauta ne wanda basu cancanta ba kuma ba su ya kamata a bautata ma ba, Allah ne kada ya kamata. Yanzu daga cikin musulmai wane ne zai maka bayani ko kuma zai ce ya san qabli da ba'di na la ilaha illallah muhammadur rasulullah? Ba kowa bane. Kalma ce ta tauhidi, kalma ce ta imani, kalma ce wanda dukkan musuluncinka a kanta yake. In ta gusa musuluncinka ya gusa, in ta tabbata musuluncinka ya tabbata. To amma kaga sakaki mutane da yawa sai ga an ji an rungumi abubuwa waɗanda suke na duniya ko kuma abubuwa wanda suke na gyaran ibada, amma abin da ya sha ita wannan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa sun jahilce ta. Kaga baiwa mutum wanda ya san ma'anar wannan ya shirka da Allah, wanda ya san ma'anar wannan baiwa a ce ya bauta ma wani wanda ba Allah, wanda ya san ma'anar wannan baiwa ya kama wani a matsayin wanda zai koya mishi ibada ya bar manzon Allah, tunda an ce wa anna muhammadur rasulullah, gaba biyu gare ta. Kana ma Allah shirka, kana ma manzo Allah shirka. Yi ma manzo Allah shirka shine ka dauki ibada a wajen wani wanda ba manzo Allah ba, kuma ka yarda da ita, kuma ga magana manzo Allah ka barta. To kaga kenan har yanzu kana buƙatar ka san ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Duk mutumin da ya san tauhidi to zaka samu cewa zuciyar shi tana nutse, babu abin da yake bada nutsuwa na zuciya kaman tauhidin Allah. Kasancewa shi yake yi, shi zai bada, shi zai hana. Dama mutanen duniya mafiya me yake rikita mutane, ya nemi wani abu ya rasa, ko kuma yana da wani abu ya ga wannan abin ya gusa, ko kuma rayuwar shi ko lahiyar shi ko kuma harkokin shi dake yau da yau da gobe, in ya ga ya samu matsala to anan ne kuma zai fara cewa ko wane ne, musamman malam Bahaushe yace ma wane ya jehe shi, ko kuma wasu shago da shago, ko kuma wasu ma'aikata ne, wannan director ne, wannan bai bi mishi, ko kuma wasu suke sana'a iri guda. Matsala tana samun shi farkon abinda zai tunani makwabcin shi. To kaga wannan tun daga nan tauhidi, mutum bai san ba meye tauhidi, kuma zuciyarka ba za ta samu nutsuwa ba, kenan kaman kana nuna cewa Allah ba zai jarabe ka da wani abu, kenan kana nuna cewa babu abinda zai same ka, wani daidai da ciwon kai in yayi to sai ya tunanin kowa ne ne. Kai wani kobarci yake ya ji wata leda da dare ta zo ta buga iska ta kada ta, ta zo ta kanshi ta bi ta wuce, to sai ce jiwa ne, wani ne, wani jehe shi, kenan shi kullun tunanin shi babu nutsuwa a ciki. To shi sa wannan sai ya samu ta rika bin bokaye, wai shi ma ya samu kariya a ce yanzu ai alajuwa ne kai kana da dukiya kamar haka kuma baka tashi tsaye ba kai kuma wane ga kaza kaza ga mulki ga wane ne kuma ka tsaya haka ga makiya suna ta maka kaga kenan shikenan bokaye da malamai na boka sai su samu shiga a wajen shi kuma hal abada nutso zuciya ba ta samuwa sai idan mutun yana tauhidi kai hatta zamantakewa ne yau da gobe kaga cewa musulmai sun yi abin da Allah yake so ɗan uwan juna wane yana son wane wane yana son wane babu kiyayya babu hasada babu gulma babu annabimanci to sai in tauhidi yana tsaye amma in dai babu tauhidi to baiwa a ce wai mutane kawunan su a hade babu abin da yake hada kan mutane kamar Allah subhanahu wataala bota ta mu shikarai Allah ne ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahum manzo Allah mutane Allah ya tara mu kansu guda shawara guda suke komi abu nasu guda ne to Allah sai ce manzo Allah inda ka biya kudi dan su zo su hadu ba su zauna amma Allah ne ya hada kansu da tauhidin Allah yanzu ka je ba irin kungiyoyi da dariqo wanda aka yi babu wanda ya rarraba kan musulmai kamar su tunda wane yana dariqar shi da shehun shi in baka bi shi ba makin shi ne kai wane shi ma da dariqar shi da shehun shi yana gaba da wancan babu shehun da bai gaba da wani shehu musamman irin su dariqar tijaniya su doka ne ma in ka kaima wani shehu ziyara ko ka bar shehun ka kaje wani shehu to shi kenan daga nan an kore ka sai ka je ka shiga waccan kai wani babu zancen musulunci anan yana babu zancen anguwantaka shi sa wannan dariqo gaba daya su tsari ne wasu suka yi su babu su ba addini bane kuma da su da wuya mutum shiga aljanna saboda irin tsare-tsaren da yake ciki to amma idan mutum ya rike Allah a kowane hali tauhidin Allah kuma wani shi ma ya rike tauhidin Allah zaga Allah ya hada zukatansu sai su zama to ɗan uwa dai uba daya ko da wani abu ya same shi ba zai ce ba abokin shi su ko wadancan wanda ake shirka ko ake daukan wani wanda ba Allah ba in wata musiba ta same shi farkon wanda zai zarga wanda yake kusa da shi ko ya ce dan shi ko ya ce matar shi ko ya ce dan uwan shi ko ya ce makwabcin shi kaga su ne dai wanda sun yi kusa maimakon mai nemi na nesa a da na farko da na gida zai fara to wannan su ne daga cikin matsaloli wanda rashin tauhidi yake ka Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa yana daga cikin manyan sabubba na sharhu sudur yace at-tauhid kaga zuciya ka lahiya lau ka kwana baka hasada babu keta babu wani abu a cikin zuciyarka na wani to wannan yana daga cikin abin da yake gadarwa da mutum wanda shine tauhidin Allah yace wa ala hisabi kamalihi wa qawlihi yace wa ziyadatihi yakunu inshirahan fi sadri in kaga mutum duk maganar shi tauhidi ne duk aikin da zai tauhidi ne duk abin da zai akwai tauhidi zaka same shi wannan mutumin kullun bai da wani abu a cikin zuciyar shi sai Allah shi kadai in ya samu Allah ne in ya rasa Allah ne in wata musiba ta same shi Allah ne in kuma wani ya yabi shi ma Allah ne shi dai Allah ne a gaban shi to sai ka samu kwanciyar hankali a tare da shi Imam Ibn Usaymin yake magana ga ɗaliban ilimi ga malamai masu da'awa zuwa ga addinin Allah yake cewa kullu da'awa لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة إمام الفوزان بن الفوزان yake cewa duk mutumin da yazo waye tare mutane yake kiran zuwa ga dinin Allah kawai sai dai ya koya musu tsarki ya koya musu sallah ya koya musu azumi ya koya musu komi amma bai koya musu ba wane ne Allah menene girman Allah menene tauhidi to zaka cewa wannan da'awa ta shi ko kuma wannan wazi da yake nashi wazi ne wanda yake fashil ma'ana kenan babu cin nasara saboda mi wanda yake karantar da su daman bai karantar da su shirka da Allah za su yi ta shirka kenan suna ibada shirka tana rusawa haka za a yi ta gini ana rusawa to wannan yana daga cikin matsala yace la tuhaqqiqu ahdafaha wa la takunu laha natija baiwa a samu cin nasara ko baiwa a samu abin da ake so Imam Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala ya ta annal muwahhidina lahum amnu وهم مهتدون قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما بين أسامين يكي شو أن كان سوكا متن من لمانا زمن الله هي وسيكا سا متن من ديك توحيدي أما إن دي باب توحيدي تو باب زنشن زمن الله هي إذا دو دنيا دو كنت يغني أشياء أيوان زمان زمن الله هي majalisar ɗinkin duniya a rika zaman lahiya, a rika zuwa ana faɗi ma ƙasashe a bar yaƙi, ai kaza ai kaza, har duniya ta tashi haka za a yi ta zama kullum zaman shan shayin yaƙi. In dai ba zuwa ba aka yi aka yi imani aka mu abu ta mu Allah shi kadai a shi ma akan tauhidi, to babu zance zaman lahiya. Shine Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa yakuna ad-dinu lillah. In kaga ana shirka da Allah to babu zancen zaman lahiya a duniya. In dai yau an kiraye wani dan neman bukata kuma an kiraye Allah, an nemi agajin wani kuma an nemi agajin Allah, an dogara da wani a dogara da Allah wajen tahiyya ta rayuwa ta yau da gobe, to babu zancen zaman lahiya. Shine Imam Ibn Usaymin sai yace in kana so ka samu al-amnu, yace to kasance daga cikin al-muwahhidina, ya zamanto kana mana bota ta mu Allah shi kadai, kuma kana cikin masu tauhidi, sai kawo ayar da Allah yake cewa wanda suka imani basu takula basu garwa imanin su ba da shirka, yace ulaika lahumul amnu, wanda suke da zaman lahiya, yace kuma wahum mutarun, kuma su ne shiryayyu. Babu shari'a ga mutumin da yake shirka da Allah ko kuma yake tsara wasu abubuwa wanda ba na addini ba. Imam Muharib bin Jamil az-Zainu shi ma yana daga cikin manyan malamai, sai yake cewa masu tauhidi su suke da zaman lahiya a gobe kiyama, shi ma sai kawo hujja da wannan ayar allazina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Yake cewa a gobe kiyama an kaga mutum hankalin shi a kwance, baya tsoron cewa ayyukan sun ruguje, ayyukan su yi kaza su yi kaza, kuma zai samu gafara Allah, kenan ba mai shirka bane. To wannan shine ne sassa, shine mutumin da yake tauhidi. Yana wasu gina wannan duka abubuwa ne suke karantar da mu. Imam Ibn Rajab yake cewa min asbabil maghfirati at-tauhid, yana daga cikin abin da zai gadar ma da mutum gafara Allah mutum ya zama to yana tauhidi. Kenan babu wanda kake bautawa ma sai Allah, ka san haƙƙin Allah iya sani, kuma Allah subhanahu wataala shi kadai kake ba haƙƙi, baka ba wani haƙƙin Allah. Wannan daga cikin manyan abubuwa wanda ya kamata a ce mun kalle su don mu samu nutsuwa game da abin da ya shafi rayuwar mu ta yau da gobe, kuma duk abin da zamu yi wanda yake na addini, to babu abin da ya kamata mu kula da shi kamar tauhidin Allah. So da yawa mutane sukan rudo, musamman waɗanda suke makiya addinin musulunci, wata gaba na za a ce shirka da Allah shine wanda za a nuna wa mutum kai komi, kuma shi ai aljanna rabo ne, kowa yayi abin da ya ga dama. Wannan daga cikin manyan manganu waɗanda suke na jahilci. In dai kai bawan Allah ne kuma kace kai musulmi ne, to bai waye ka ce waye kai abin da ka ga dama, akwai dokokin Allah. Amma an kace kai ba musulmi bane, kenan dama dokar Allah ba kanka take ba. Amma wai abun mamaki ne kaje musulmi ya ce a wai kowa yayi abin da ya ga dama, a bar kowa yayi abin da yake so. To wannan magana ce ta jahilci, ko magana ce da yawa masu ita sai sun yi nadama a gobe kiyama. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye, dan da ita ce ake buɗe mutane kofa, wani ya je ya rika shirka da Allah, waje ya je ya tsahi, waje ya je ya kaza, wani ya je ya kaza, wai a komai ma ɗaya ne. To akwai matsala. Bismillahirrahmanirrahim. Malam sai ya fara da basmala, wanda dukkan abinda musulmi yakan farawa in dai yana so Allah ya albarkaci abin sai ce bismillahirrahmanirrahim. Da yawa daga cikin azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan mutum zai wani abu, to akwai bismillah, bismillahirrahmanirrahim shine sai malaye. Idan kun ga nan wannan tire da yake yi kenan asalin littafin, kenan asalin kitabut tauhid na dai wannan page ta tara kenan shine bismillahirrahmanirrahim. To sai zo kasa lamba guda yace ibtada'a malan ya fara bil basmalati iktida'an bil kitabil aziz, kamar kenan malan yayi koyon alqur'ani ne shine kitabul aziz, kenan wallahi alqur'ani ya fara da bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kenan shi malan sai fara bismillahirrahmanirrahim qala allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yace wa ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujiwa in zai risala, in zai wasika letter, sai fara bismillahirrahmanirrahim, to shi malam sai fara da hakan. Kenan wannan yana daga cikin koyi, idan mutum yana son albarka dama duk abin da zaka yi, in dai akwai abun koyi a gare ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to shine ya cancanta kai koyi da shi dan samun albarka. Yace wa amalan bi hadisin, kuma dan aiki da wani hadisi wanda manzo yake cewa kullu amrin zibal, duk abin da yake da muhimmanci ay hala halin wa shanin yuhtammu bihi shar'an, indai yana da wani abu wanda yake mai kyau, sha'ani mai girma babba wanda shari'a ta kula da shi, la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta, indai ba a fara da bismillah ba to wannan abun ya yankakken albarka, kin ba su albarka a ciki. Wa fi riwayatin abtar, a wani tayin sai yake cewa yankakken baya, ay naqisil baraka, albarkar shi ragaggiya ce. To wannan hadisi ne wanda malamai sun da'ifan da shi Muhammad, musamman Imam Albani rahimahullahu ta'ala, Muhammad Nasiruddin, amma dai ma'anar shi gaskiya ne, kuma wasu azkar na sunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu akan fara abu da bismillah, amma shi kanshi haka shi wannan hadisi ne wanda ke bai inganta ba, ma yace wa huwa in tamma hissan lam yatimmu ma'ana, yace in ku an yi wani abu ba a yi bismillah ba kuma abin ya faru aka yi shi ya cika, tamma hissan, yace to lam yatimmu ma'ana wa haqiqa, sai ga mutum abin a haƙiƙa ne bai cika ba saboda mai bawo bismillah. Kenan kaga dukkan abin da musulmi zai yi, musamman in za ka yi wata magana, to ya kamata a ce ka yi bismillah ko ba don komi ba, don Allah subhanahu wa ta'ala sai albarka abin da za ka faɗi. Yace wa lam yaftatihil musannifu kitabahu bi khutbatin, shi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bai yi wata muqaddima, bai yi wata hutuba doguwa so da yawa, wannan khutbatul haja wanda muka karanta na farko, innal hamdalillah da hamdu ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal ladzina amanu, so da malamai na sunna haka suke fara littafin, sai su rubuta wannan yaso sai su fara littafin. To shi Muhammad bin Abdul Wahhab kawai yana cewa bismillahir rahmanir rahim, sai yace wa qawlihi ta'ala, ko wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wasu malamai suka ce ma wai yayi haka ne dan a wancan lokacin yanda mutane suke shirke da Allah, yaga babu lokaci a ce sai an yi wata muqaddama, kawai ya kamata a gaya musu tauhidi zunzurutu kai tsaye. Wasu kuma suka ce a littafin yayi shi ne a matsayin wasiƙa dai ta rubuta ma malamai, dan su malamai su ne kamata su huto su hudima mutane gaskiya. A wancan lokacin kuma ana ta shirka da Allah, ana ta bauta kaburika, ana ta bauta abubuwa aljanne, amma malamai sun shiru, to shine sai ya rubuta wannan, sai aika ma malam wane, aika ma malam wane, aika ma malam wane, a ce ga hawa tauhidin Allah, ga abin da ya kamata. To shi wasu malamai suka ce an samu wata huduba a wannan littafi da ba, amma dai abin da ya shahara babu huduba ga ita wannan littafi, kawai huduba kenan, bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu ta'ala, kamar da zamu gani. Sai ke cewa tanbi'u anil maqsudihi, wanda za ta nuna ta bada labari akan abin da yake nihi, kenan malam bai mu muqaddima. Ai so da muqaddima mutum in tunda littafin tauhidi ne zai da sai mana innal hamdalillah kaza kaza, sai kawo ayoyi wanda suke nuna tauhidin Allah, kamar wannan sharhi, kamar shuhuda ce, kana karantawa sai ka ce a kenan wannan littafin yana magana ne akan tauhidi, in kuma zai magana akan sallah sai a kawo ayoyi da hadisi wanda suke magana akan sallah, akan muqaddima, kana karantawa sai ka ce kai dalibin ilimi ka ce a kenan wannan littafi ne wanda zai magana akan sallah, to shi malam kwata-kwata bai yi ba wannan. Yace muftatihan bilhamdi wa shahadati wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kawai dai yayi salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shahada, kenan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai malai ya ce wa la'allahu hamida wa tashahada nutqan inda wazal alkitab, kenan malai sai ya ce tana yi wa da ya dauki alƙalami sai ya ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa salatu wassalamu ala rasulillah, kawai sai rubuta bismillahir rahmanir rahim, kenan a baki yayi muqaddimar shi. To wannan duk yana daga cikin rahimahullahi, yana daga cikin kokari na shi malam, shine kiran wala allahu hamida wa tashahada nutqan a baki inda wada'i kitab wa iktasara ala albasmalati li'annaha min ablagh as-sana'i wa adh-dhikr, kiran sai ta kaita bismillah kada saboda ta kai karshe wajen yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zikiri, bismillahir rahmanir rahim. Yace walil khabar, yace kuma wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqtasiru alaiha fi murasalatihi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana rubuta wasiqa bismillah kada yake, sai ce min Muhammad bin Abdullah ila, wanda zai aika ma sai ce ila fulan, haka sallallahu alaihi wasallama yake. kenan shi Muhammad ibn al-Wahhab shi ma sai ya koyi da irin wasiqa ta manzo Allah fa ka'annahu ajrahu majra rasail ila ahli al-ilm sai ko kuma shi yayi ne kaman wasiqa ne ma masu ilimi ya rubuta musu ga abin da ya kamata su bada afiya bi basmala sai wara da bismillah wassana bil hamd bil hamdala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama والحمد لذكر المحاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية به كنا الحمد لله أن سام شين يبو كنا كتير منين يبو شين كيران كاوا وان أبو بوا وان دس كنا على محمود كنا على محمود وان داكي يبو kamar mu ce Allah yana da kaza Allah yana da kaza duk abubuwan da zamu hodi na Allah wanda suke kyawawa to kamar wannan kamar muna yabon Allah ne madaukakin sarki da kuma girmama shi to wannan shine idan kuma muka ce ma'anar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine yabon manzo Allah as-sana as-sana'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ayabe shi sirra Allah da mushalla tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi koshi ya cika risala ya isar da abinda Allah ya ci to wannan yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa izharu sharafihi wa fadlihi wa hurmatihi kuma ayi bayani a bayyana girman shi sharafihi da fadalar shi da kuma alhurmar shi kenan muhimmancin shi da kuma kimar shi wa ala hadha fabtida'u bil basmala haqiqi wa bil hamdalati nisbi idafi malai sai kenan inda muka kalli littafin nan sai muka cewa da ya fara da bismillah wannan hakika ne menene hakika abinda muke gani gashi na ido da ido gashi nan muna ga bismillah amma dai bamu ga ba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to shine sai yace nisbi kenan shi wannan zamu dangana mishi ne yace kuma idafi kaman mun ƙara ai bin nisbati ila ma ba'da alhamd yakunu mabdu'an bihi kenan yace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sai yace bismillahir rahmanir rahim yace wal ba'u muta'alliqatun bil mahzuf wannan bi bismillah ita wannan ba kama akwai abin da aka goge tana da alaka da shi shine istimala yace ukhtira kaunuhu fi'lan khassan muta'akhiran kenan wani fi'ili ne daban wanda yake kebancacce kuma daga baya ake kawo shi dan ce bismillahir rahmanir rahim to ita wannan ba kare akwai ma'ana da take nunawa yace li Allah ne wanda in aka ce Allahu kawai kowa ya sani wani suna ne wanda yayi nisa a ce mishi kaza kowa ya san shi kuma wani suna ne wanda ba taba samu wani suna ba wanda za a ce yau ga wani sunan shi Allahu kawai da an ce Allah kowa ya san abin da ke ne yace alamun li rabbina tabaraka wa ta'ala wa huwa a'raful ma'arif a ilimi na harshen larabci akwai na kira da ma'arifa abu wanda yake sananne to in dai duk musulmi a zo a ce ma Allah ya sani wani ma ba musulmi bane amma in aka ce Allah ya san kowa ne yace li ma'ani asma'ul husna jami'un li ma'ani asma'ul husna in aka ce Allahu to wani abu ne sananne wanda ya kumshi wasu sunaye wanda suka yi komai daraja da kyawu da matsayi wa huwa mushtaqun bi ma'ana annahu dalun ala sifatin lahu kamar siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa asluhu ilah kenan asalin kalman huzifat alhamza sai aka goge alhamza na i ilah wa udgimat allam fi lam sai aka shigar da lam ta lam alif na farko da wannan lam wanda take game da haun sai aka ce Allahu wa ma'anahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in in aka ce Allahu ana nihi dun Allahn da yake da abu shi kadai ya cancanta abu da ta mishi ibada akan bayan shi gaba ɗayan su babu wani bawa da za a ce abun bauta ne ko kuma shi za a bauta a shi ma Allah yake bautata mu idan an ce ar-rahman kuma rahmanud dunya wal akhira anan duniya yana da rahama a gobe kiyama shine wasu ke fassara mai rahama duniya da lahira in ka ce ar-rahman kuma rahama ce wanda ta kunshi kowa kahuri ma yana ciki bai yahudi ba nasare mulhid wanda ma bai yarda da Allah ba in anan duniya ne yana cikin rahama Allah tunda yana lumwashi an bashi abubuwa na rayuwa zai ci zai sha zai yi barci zai hau kasa Allah ya tahiya zai yi shibka kuma Allah ya huto mishi wannan duka yana daga cikin ar-rahman to amma ar-rahim shine shi kuma ya keɓanci rahmatun khassatun bil mu'minin ita kuma ta mummune kalai ce kenan kafuri bai cikin ar-rahim kuma wanda bai imani wanda bai bi Allah ba in dai ba mummune wa musulmi bane ta gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai saka mushi da irin aikin da yana nan rashin bin Allah Allah gobe kiyama zai saka mushi da wuta da adalcin Allah to amma duk masu imani kuma suna cikin rahama Allah gobe kiyama shine ar-rahim kenan sai mu ce ar-rahman rahama ce wanda ta kunshi kowa da komai duniya da lahira amma ita kuma ar-rahim rahama ce wanda ta ke banci mummune kadai simalaka ar-rahman dalun ala sifatin qa'imatin bihi wa ar-rahim dalun ala ta'alluqaha bil marhum inga ce ar-rahman